sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger, ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, mai karanta labaran Mahmud Lalo. Hukumomi a jihar Texas sun fara tuhumar wani matashi dan shekaru 17 da laifin kisan mutane 10 mafi akasarin su dalibai a makarantar sakandare dake Santa Fe. Dalibai makarantar sun ce jami'an tsaro sun bayyana sunan dan bindigar a matsayin Demetrius Pagucis, wanda shi ake zargi da bude wuta a makarantar ta Santa Fe da misalin karfe 8 na safiyar jiya Juma'a. Gwamnan jihar ta Texas Greg Abbott ya ce yan sanda sun tsinci ababen fashewa a gidan dan bindigar da kuma wata mota da aka aje a kusa da makarantar da aka kai harin. Gwamnan Abbott ya kara da cewa maharin, wanda yanzu haka yana hannu ana tuhumarsa da laifukan kisa, ya so ya kashe kansa bayan da ya kai harin. Amma bayan da aka kama shi ya faɗa wa yan sanda cewa ya kasa samun zuciyar daukar ran nasa. Gwamnan jihar ta Texas ya kuma ce an yi amfani ne da bindigogi biyu wajen kai wannan hari, wato da babban bindiga irin ta mafarauta da kuma karama. Sama da mutane 100 suka mutu a wani hadarin jirgin saman kasa Cuba jim kadan bayan da ya tashi daga babban filin jirgin jiragen sama dake Habana. Jami'ai sun ce mutum uku sun tsira daga hadarin, amma kuma suna cikin mawuyacin hali a asibiti. Kafofin yada labaran kasar ta Cuba sun rawaito cewa jirgin, wanda na gwamnatin kasar ne, na shirin barin filin tashin jirage na Jose Martine a lokacin da hadarin ya auku. Yana kuma hanyarsa ta zuwa birnin Holguin ne dake gabashin kasar ta Cuba. Wani da ya shaida lamarin ya ci jirgin, wato jirgin kira Boeing 737 wanda ya tsufa, ya yi gaggawar dawowa filin tashin jiragen. Gabanin ya fadi a wata gonin rogo injin kadan bayan da ya tashi. Shugaban kasar ta Cuba Miguel Diaz, wanda ya hanzarta zuwa inda jirgin ya fadi, ya ce an kashe wutar da ta kama a cikin jirgin, sannan ana kokarin ceto mutanen da ke ciki. Hukumomi sun ce akalla fasinjoji 104 ne a cikin jirgin da kuma matuka da masu kula da jirgin su 6 waɗanda duk 'yan ƙasar Mexico ne. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar da wata sanarwa a jiya Juma'a wacce ta nuna cewa binciken da aka gudanar ya gano cewa yiwuwar yaduwar cutar Ebola ta sake bulla a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo na ƙara faɗaɗa a duk faɗin ƙasar. Wannan sanarwa ta fito ne bayan sabbin mutanen da aka samu sun kamu da cutar a wasu cibiyoyin kiwon lafiya dake Mbandaka, birni mai dauke da mutane miliyan 1 a arewa maso gabashin lardin Equateur. Birnin na Mbandaka da ta tsaye kilomita 150 ne daga Bikoro, asalin yankin da aka fara samun bullar cutar a farkon watan nan. Babban daraktan hukumar ta WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya kwatanta lamarin a matsayin babban abin damuwa. Hukumar lafiya ta ce tana kan tura kwararru a fannin kiwon lafiya domin su sa ido akan wannan binni. Tunda farko an aika da allurar yaki da cutar ta Ebola guda 4,000 waɗanda suka isa tun a ranar Laraba da ta gabata, wato a Kinshasa, babban birnin ƙasar ta Congo. Zuwa yanzu an tabbatar da mutum 44 da suka kamu da cutar tun bayan da aka fitar da rahoton barkewarta a makon da ya gabata, inda har mutum 23 sun mutu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a Masar Ɗinkin Duniya ya ciciki Isra'ila saboda yadda take take haƙoƙin Falasɗinawa. A jiya Juma'a Zaid Ra'ad Al-Hussein ya faɗa a gaban taron majalisar kare haƙƙin bil'adama da aka yi na musamman cewa an saka mutane a cikin tsananin ƙangi tun daga haihuwarsu har zuwa mutuwarsu a yankin Falasɗinawa da aka mamaye, inda mutane miliyan 1.9 ke zaune a yankin Gaza. Akwai yiwuwar wannan taro na musamman ya kafa wani kwamitin bincike kan tashin hankalin da ya faru a kan iyakar Gaza a makon nan, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 60 kana wasu 2,700 suka jikkata, kuma daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara, ciki har da jaririya mai watanni 8. Sai dai jakadan Isra'ila Amrisa ta ce, wato ya ce kafa kwamitin binciken ba zai soye wani abu ba. Zanga-zanga dai ta barke ne a ranar Litinin yayin da Amurka ta bude ofishin jikadancinta a birnin Kudus, lamarin da ya sa masu boran suka rika yaga shingen wayar da ya raba Gaza da yankin Yahudawa, suka rika jefa duwatsu, su kuma dakarun Isra'ila suka rika mayar da martani da harbin bindiga da hayaki mai sakwalla. Yau babban rana ce ga Yarima Hari, wanda shine na shida a jerin masu jiran gidan a masarautar Ingila, da kuma Meghan Markle, yayin da masoyan biyu ke shirye-shiryen aurensu a garin Windsor da ke wajen birnin London a yau Asabar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Ta madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne.
Kawa maza mata
garza ka fi an kawo
yaro da an aikin shi a kai shi a bashi bai zama barna ba
lafiya garin kowa
a ce maka wa al'umma komai a ba su a kyauta ne
sukan da suke hana yara tafiya polio ne an yi zakafin su a kyauta ne ba za ka ba da gwabo ɗaya ba shankin da shege
so gabas munan a Nigeria kunji
lafiya garin kowa
kamar mutane na yobe suke wallahi ga shawara ta ni
garza ka fi an kawo
kananan hukumomi na yobe ga shawara ta ni
lafiya garin kowa
kar ku wannan shirin daga gaske wallahi bai zama barna ba
madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakub birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Bariyan bugaji sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotan mu na farko zai magana akan yaki da cutar tarin fuka da masana harkar kiwon lafiya a birnin Maradin Jamhuriyar Nijar ke yi saboda da halin koyin kula da masu dauke da cutar ke yi wacce take kai su ga halaka. Rahotan mu na biyu zai mana magana ne akan matakan da gwamnati ta ce za ta dauka a jihar Neja akan duk wani jami'in kiwon lafiya da aka samu da laifin sayar da maganin zazzabin cizon sauro da ta samarwa al'umma. Shima rahotan mu na uku zai magana akan yanda ranar yaki da cutar zazzabin cizon sauro ya gudana a jihar Bauchi. Yayin da rahotan mu na hudu zai mana bayanin irin fifikon da gwamnatin jihar Kano ta baiwa mata da kananan yara wajen yaki da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Rahoton mu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe zai mana magana ne akan tazarar haihuwa da kuma irin alfanun da ke tattare da shirin. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin namu.
Wallahi ɗan yoga na san kai ku da taimakawa yaro ni.
Lafiya garin kowa.
Kama yara kanana riga kafin na akwai girma
garza ka fi an kawo
shegen da shegen ciwo ne ku taimaka masu ba wai ba
lafiya garin kowa
dudun a yanzu ku ya rage kawai ku taimakon yara
sukan da suke hana yara tafiya polio ne an yi kakafin su a kyauta ne ba za ka ba da gwabo ɗaya ba shegen ciwo ne yau garza ka fi
sashin yaki da cutar tarin fuka na babban asibitin birnin Maradin Jamhuriyar Nijar ya shirya wani taro domin ƙara faɗakarwa akan hatsarin cutar tarin na fuka da kuma yanda masu dauke da cutar za su iya kula da kansu.
Sabilin halin ko in kula da waɗansu masu dauke da malatin TB ko babban tari ke nunawa har ta kai su zuwa mutuwa. Sashin yaki da cutar TB da tsara wani kamfe a babbar asibiti da birnin Maradi a matakin faɗakarwa da rigakafi ga mutane. Kuma shin yaki da babban tari a cikin jarar Maradi Malam Hayo Amadu.
Ya ne wata illa ce gare ta? Ya ne take faruwa a jikin mutum? Kuma ya wani irin matakai ne ya kamata a dauka na yin maganin ta kuma da kare jama'a?
Yanzu a nan jarar Maradi ko kuna da alƙalin mu wanda suka kamata son cutar ta babban tari?
Bara mun samu mutum 1,193. To amma bana mun samu 1,380.
To wai ainihin ya dona cutar ta babban tari miki jawo ta?
Ita abin da ke jawo ta wani kwarin halitta wanda muke cema a likitance muke cema Bacillus de Koch. A idanu ba a ganin su sai an sa na'ura kamar wanda bai da lahiya, shine can a cikin huhu suke su ayyahwa sai su samu shi tari har ya kai ga abin ya ci abinci yana masasarin ne kuma za ka kamar ya rani ko ya koma ba abinci ba ya ci.
Ana kirarin cewa wani na iya samu wani wannan cuta?
A gaskiya ana iya dauka lokacin da yake yin tari, lokacin da kwarin wannan suke hitowa daga cikin numfashin shi sai su ga cikin iska mai lahiya in ya kai ka tare shi shaki wannan iska lokacin shi ma sai wannan kwari sai shiga cikin huhun shi kuma nene da ma suke so su girma shi ma wannan mutumin shi ma sai ya kama da wannan shi.
Yanzu anan jarar Maradi wani mataki ka dauka na rigakafi?
Kun da ke din shi lahi wanda san yana tari ya zo likita a auna a gani in yana kuke da wannan ciwo na tari sai an shi magani tunda akwai shi ana warkiya tabbas ana warkiya shine rigakafi na kirki. Na biyu ana ma yare shaushawa nan BCG da ake ma mutane tana kariya ita ma da ciwon wannan tari.
Albarkacin wannan kamfe ɗan malati da dama ke ɗaukar jiya a babban asibitin birnin Maradi da na Cikaro da Malam Istufu wani matashi da ke garin Bauɗita a ƙasar Tasawa.
Wani wa ga cuta lokacin da ta same ni a ƙalla yanzu shekara guda ba wata ɗaya.
Ga ka asibiti kana samun kulawa?
Eh ina da samun kula daidai gwargwado dai haka ba ni da matsala dai irin wannan wanda zan ci ta takura mun.
Ya fi kije rayuwar yanzu?
Eh to yanzu rayuwa ta gaskiya ina dan ji dai da dama saboda dai ban yi da samun jikina ba dai yadda nake ji dai gada amma ina dan samun sauki a hankali insha Allah.
Ka sha magani?
Eh ina sha magani yanzu.
Wannan cuta ta babban tari na da matukar illa ya zuwa kisa. Hakan yasa Malam Hayo Amadu commissioner yaki da babban tari a cikin jarar Maradi ya katso kaci ya zuwa kira
da au da bada magani duka gwamnati ta dauka a kanta suke yin a kyauta ba a bada kodala mutum in yaje yana tari in yazo likita za a auna tarin shi kyauta sai a bashi maganin kyauta kenan mutane su gane kan mutum ji tsoron zuwa likita ko wani abokin hulɗarka yana tari ai kokari a kwatanta mashi yazo wurin likitoci a auna shi a ga in ba wannan tarin ba.
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi jahuriyar Nijar.
Hukumomi a jihar Neja sun dau alwashin hukunta duk wani jami'in kiwon lafiya da aka samu da laifin sayar da maganin cutar malaria da ta samarwa al'ummar jihar. Inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Gwamnatin jihar Naija a Najeriya ta ce ta ɗauki mataki na ba sani ba sabo ga duk wani jami'in kiwon lafiya da aka samu yana sayar da maganin zazzabin cizon sauro da gwamnati ta bayar domin rabawa jama'a kyauta a jihar. Kwamishinan ma'aikatar lafiya a jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce akan wannan matsala har sun sanya wani kwamiti da zai sanya idanu domin tabbatar da an yi maganin wannan matsala kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Kwanan nan mun saki manada supervisory committee wanda mun ce za su dinga bin maganin in yana kaiwa sannan an sa register kuma mun ce duk wanda aka ba maganin a sa sunayensa sannan just last week mun meeting da masu angwanni da World Health Development Committee namu a ward din wanda mun ce za su dinga zuwa su ma suna dubawa in za a kai magungunan yanzu sai an sanar da su cewa ga magungunan suna zuwa.
Dr. Mustapha Jibril ya ce a yanzu fa babbar matsalar da suke fuskanta ita ce yadda wasu ma'aikatansu da ba su da kishin ƙasa suke bigewa ga saida magungunan da gwamnati ta bayar domin a rabawa jama'a kyauta musamman a yankunan karkara na jihar.
har yanzu dai akwai matsaloli cikin matsalolin da muke samu a kauyuka kauyuka shine wannan lokaci za ka ga magungunan nan da muka bada da ya kamata mutane suna zuwa suna ansafri sai ga wannan lokaci maikata suna sayar da magunguna din sannan kuma muna samu wannan lokaci kuma su ma wanda ya kamata su kai magunguna din zuwa da kauyukan su ma sai su bi wani hanya da su karkata da sauransu
a yanzu haka dai commissioner lafiyar Dr. Mustapha Jibril ya ce suna gudanar da bincike akan wasu magunguna da aka karkatar da su a kwanakin baya
kusan wata daya da ya wuce akwai wanda aka samu amma ban samu report din ba ko ana na inspection of committee yayin su investigating nasu sun gabatin drug din kusan 500 amma right now suna kan committee na bincika yanda ya aka yi suka samu sun odusuwa suka hada kai bayan an gama wannan bincike din wanda su duk muna da drug management agency da suke managing wannan problem din muna ina jiran su kawo mun report din me aka gane a ciki
commissioner lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril kenan yake bayyana matakan da suke dauka na hana sayar da magungunan zazzabin cizon sauro da aka bayar domin rabawa jama'a kyauta a jihar Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kowace ranar 25 ga watan Afrilu rana ce da aka kebe domin ƙara himma da kuma fadakarwa domin yaƙi da cutar malaria. Domin jin yadda ranar ta wakana a jihar Bauchi ga wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu.
A kowace ranar 25 ga watan hudun kowace shekara ake bikin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro. Sai dai a jihar Bauchi ba a samu damar gangamin yaƙi da cutar ba. Sai a wannan mako aka yi kiran taron manema labarai. Shugaba mai yaƙi da cututtukan nan guda hudu wanda ya hada da zazzabin cizon sauro ta Mansur Mustapha Dada ya ce.
A wannan shekaran taken ranar zazzabin cizon sauro shine ready to beat malaria. Ma'ana shine a shirye muke don kawar da zazzabin cizon sauro. Together we can. Ma'ana shine kaman in muka hada kanmu yaƙi da zazzabin cizon sauro ba aiki ne na mutum ɗaya ba. Kowa dole sai ya kawo gudunmawarsa an haɗu kafin a iya yaƙar cutar zazzabin cizon sauro. Wannan rana da aka ware na ran 25 ga watan hudu, hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ware shi tun shekarar 2007 wanda ya zo daidai da taron masu ruwa da tsaki akan zazzabin cizon sauro na Abuja da aka yi a shekarar 2000. Yadda ake yaki da zazzabin cizon sauro a jihar Bauchi abu ne wanda yake bukatar kuɗi. To akwai hanyoyi da dama wanda ake samun kuɗi wajen yaki da shi ita wannan cuta a jihar Bauchi. Na farko dai akwai gwamnatin jihar Bauchi takan ba da kasanta wajen yaki da wannan cutar. Bayan haka akwai kananan hukumomi guda 20 Ministry of Local Government su ma suna ba da gudunmawa wajen yaki da wannan cutar. Bayan haka akwai gwamnatin tarayya ta Federal Ministry of Health Department of Public Health su ma suna ba da gudunmawansu ta hanyar yin bita da kawo kayayyaki da dai sauransu. Haka kuma akwai kungiyoyi masu zaman kansu na kasashen waje da na cikin gida da kuma a nan jihar Bauchi muna da kungiyoyi wanda suke taimaka mana kaman US President's Malaria Initiative kuma wani asusu ne na musamman na yaki da cutar zazzabin cizon sauro da shugaban kasar Amerika ya bude lokacin Barack Obama aka bude wannan asusu na musamman so yana bada tallafin ta hukumar USAID kuma su bawa Chemonix International su kuma Chemonix International shine suke taimakawa wajen siyo mana magungunan da ake rarrabawa bayan haka akwai tallafin da bankin duniya ya bayar ta Federal Ministry of Health wanda ake ce masa 71 million life shi ma yana da gudunmawa da yake bayarwa na musamman wajen yaki da zazzabin cizon sauro nahiyar mu ta Afirka za a ga duka kusan 90% na wannan wanda suke kamuwa da shi ko suke mutuwa sanadiyar wannan cutar za a ga duk matsalar yana nan a cikin nahiyar Afirka dan a nahiyar Afirka kashi 90 na matsalar tana nahiyar Afirka mutanen da suke mutuwa kashi 91 duka nahiyar Afirka so kun ga matsalar yafi katutu yafi girma a nahiyar Afirka in kuka aka dauki Afirkan kanta aka kasata za ku ga Najeriya ita ce ya babba kusan tafi kowace kasa yawan mutane mai ana cewa yana da mutane wajen miliyan 200 so ga yawan mutanen ku kuma yawan matsala so kusan kashi 30 na matsalan Afirka yana kan Najeriya so wajen kashi 25 na matsalan duniya ma yana nan a cikin Najeriya a Najeriya an lissafin da aka yi kididigan da aka yi a shekara 2015 an ga kashi 27 na yaran mu yan kasa da shekara da 5 kusan kowane lokaci suna dauke da zazzabin cizon sauro a jihar Bauchi kuma an kwatanta idan aka dauki yara yan kasa da shekara 5 guda 100 to zaka samu mutum 20 suna dauke da zazzabin cizon sauro
Dr. Mansur Mustafa da dake nan shugaban Bakatuma Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
A jihar Kano ba hukumomi sun ba da fifiko ne wajen kula da mata da ƙananan yara domin kare su daga kamuwa da cutar na zazzabin cizon sauro wato malaria inji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu
Sanin yadda cutar zazzabin cizon sauro ke illa ga mata da ƙananan yara yasa gwamnatin jihar Kano ke ba su fifiko wajen yaki da cutar ta zazzabin cizon sauro Babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Bashir Muhammad Lawan ne ya bayyana haka Dr. Bashir Muhammad Lawan ya ce mata da ƙananan yara ba sa biyan kudi a asibitocin jihar wajen karɓar magungunan cutar zazzabin cizon sauro
ana bada tallafi sosai kuwa dan akwai abubuwa da yawa da suke faruwa musamman a Kano akwai hadin gwiwa da ya faru da hukumomi na lafiya akwai wadanda ake cewa BMGF Bill and Melinda Gates Foundation da kuma Dangote sannan kuma da hadin gwiwa ta Kano jihar Kano kenan gwamnatin Kano akwai wata kwarewar hadaka da ake yi na hadin gwiwa na samar da kudi domin tallafawa da kuma alkinta lafiyar al'umma musamman ma yara da kuma mata masu ciki amma dai ana duba ne ga ilahirin jihar gabaki daya to a wannan bangaren ma akwai kaso mai tsoka wanda aka ware musamman saboda yara sannan kuma da mata masu juna biyu akalla sannan kuma banda wannan akwai wayansu hanyoyi da gwamnati take samar da kuɗi karkashin ma'aikatan lafiya domin a ga cewa an alkinta lafiyar al'umma musamman ma dai kuma har ila yau yara da kuma mata matan ma musamman masu juna biyun nan da muke magana sannan
wani irin abubuwa ne ake musu
shine nake so nayi bayani yanzu sannan mu gane cewar ba a bangaren zazzabin cizon sauro kadai abin ya tsaya ba a'a mata masu ciki wajen haihuwa akwai tagomashi da ake musu na kabakin kayan zuwa haihuwa kyauta wanda a kwanakin baya gwamna mai girma gwamna da kansa yayin bikin kaddamar da wannan wanda aka bayar da wannan abubuwan an ba wa mutane da yawa sannan banda wannan akwai bangaren chimama wanda muke kira nutrition shi ma kaga ana duba ga yara yaya chimasu take yaya kuma suke samun larura wanda ta danganci abinci shi ma gwamnati tana duba izuwa wannan banda wannan akwai ayyuka kamar kaga harkar nan ta kakkabe wannan cuta ta polio ita ma ana duba a wannan tsarin kai hatta kai ta kawo akwai masu larurar abosanin jini dinnan masu sickle cell diseases da sauransu duk gwamnati ta fuffutar da abubuwa masu larurar ciwon siga masu hawan jini da sauransu an yi duba ta bangura da dama gwamnati ta yi gyare-gyare ta fadada asibitoci da dama ta gyara wadansu ta samar da wadansu sababbi musamman ma asibitoci fiye da 300 aka alkinta aka kara darajar wadansu aka fadada wadansu da sauransu magunguna kawai an saya na kimanin biliyan 4 domin a ga cewa wayannan banguran da wadanda ma ban fada ba an yi abin da ya dace akan wannan
babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Bashir Muhammad Lawan kenan Muhammad Salis Rabiu Muryar Amurka daga Kano Najeriya
tazara haihuwa tsari ne dake baiwa mata samun damar hutawa tsakanin haihuwa zuwa haihuwa kuma shiri ne da masana harkar kiwon lafiya suka ce akalla yana da kyau a sami tsawon watanni 24 kafin a saki samun ciki sai dai alamu na nuni da cewa har yanzu ana samun matsaloli wajen fahimtar tsarin Shin kowace hanyoyi masana harkar kiwon lafiya a jihar Jigawa ke bi domin baiwa jama'a shawarwari akan mahimmancin tsarin? Halimatu Abdullahi ta tattauna da wata ƙwararriya da ke kula da mata waɗanda ke zuwa neman shawarwari game da tazarar haihuwa.
Mukan dai gaya musu cewa ga yanda abubuwan suke, ga matsalolin da za su iya bayarwa, mu gaya musu kuma kala-kala da wanne da wanne ne da abin da zai iya biyowa baya. Wanda ya yi masu za su zaɓa, mu gaya musu da abin da za su iya gani a kan shi, su sami yarda su amince da shi, kuma su je a samu biyan bukata da kwanciyar hankali.
To misali kamar idan mace ta haihu, kin ga za ta zub da jini, wata ma aiki za a yi mata a ciro yaron, amma so tari wa'ensu za ki ga kamar idan aka zo musu da maganar irin ba da tazarar haihuwa tsakanin yara, sai ki ga wasu suna tunanin kamar cutar da su ake yi. Ta yaya kuke shawo kan irin waɗannan matan?
Mukan shawo kan su ne ta yi musu bayanin illolin abin da zai iya biyo baya saboda wahalar da suka sha, in suka samu wani cikin irin matsalar da za su iya shiga wanda zai fi na wanda suka shiga baya ma. Kamar idan mace ta haihu kin ga ta zubar da jini, tana buƙatar hutu, mahaifar ta wahala, jini jijiyoyi sun sako. Yanda muka yi musu bayani cewa yana da kyau su huta, mahaifar ta dawo daidai, ta samu lafiya, jikinta ya kware kafin ta samu wani ciki. Kin ga kamar wanda aka yi mata tiyata, aka ciro baby din, to ana buƙatar ta huta na kamar shekara biyu kafin ta samu wani ciki. Kun ga zuwa shekara uku insha Allah ana sa ran ba mu. Wasu mazajen nan sukan ba da matsala, amma daga baya muna gayyatar su su zo mu wayar musu da kai, dai a faffada musu sai su yarda.
Malama Jamila kenan ɗaya daga cikin jami'an da ke kulawa da matan da ke ziyartar asibitin Rashid Shakoni domin neman shawarwari game da tazarar haihuwa. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka, daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga birnin Dutsen, jihar Jigawa. Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Kai da malamai, abin da ya sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.